Fatima ta kimbiyar mata Fatima nai dace da zinariya Fatima yar faragin biya
soyayya a dan rayuwa Fatima yar faragin biya
Fatima yar faragin biya
soyayya a dan rayuwa Fatima yar faragin biya
nai dace da mai kwarjini
nai dace da mai kwarjini
mai sura ta kawun gani
mai sura ta kawun gani
fannin soke mun
Fannin so kai min magani
Nai duba cikin zamani banda kamar kiyayin biya
Soyayya a dan rayuwa Fatima yar faragin biya Nai lale da kai dan uwa
Nai marhaban da ke yar uwa Ki min yo shakuwa
Soya saka ni zan zautuwa
Dan Allah kar ki yo zautuwa
Kishin so ni nake farruwa Akai na saka cikin zuciya
karkiyar
manyan ke soki yau alfahar
domin zuciya ta yi shar
soyayyar mubarak alfahari da kai zane
muku sarki daya
soyayyar mu kan gaskiya
mun dace cikin duniya
alƙawarin mu sai ga daya
soyayyar mu kan gaskiya da fatan mu yar faragin biya